wanda yake hukumar TVC ba ta bayyana dalilin ta na kai wannan samame ba to sai dai kuma masu lura da harkokin yau da kullum na alaganta wannan samame da hukumar TVC ta kai sharkwatan kamfanin na Dangote dake birnin Lagos da cewa ba zai rasa nasaba da binciken da ake wa tsohon gwamnan bankin tarayyar Najeriya Godwin Amaefele ba wanda tun farko ake zargin sa da baiwa wasu kamfanoni da kuma na kusa da shi makudan kudade na kasashen waje musamman ma takardar kudin dala domin gudanar da hada-hadar kasuwancin su ne yau da kullum abinda kuma aka zargin cewa tsohon gwamnan ya karya dokokin hada-hadar kudi na kasar wani kwamiti da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin gudanar da bincike akan bankin tarayyar Najeriya ya gano cewa tsohon gwamnan bankin tarayyar Najeriya Godwin Amaefele ya bude wasu asusun bankuna kusan 593 a kasashen Amurka da Burtaniya da ma China da kuma cikin gida Najeriya wanda kuma suka kunshi kudaden kasashen ketare daban-daban to kuma yan Najeriya za su ce game da wannan same da hukumar FCC ta kai sharkudan kamfanin Aliko Dangote ga dai kuma Musa Jika wani mai fatukar kare haƙƙin bil adama a Najeriya
to tun da kan ga hukumar FCC ta yi wannan samami na kai samami kwatan Aliko Dangote mu muna ganin akwai wani ƙarfin labari da suka samu ne wanda ake tunanin ya kamata a kai samaman domin a yi bincike a kai to amma muhimmin abin da zaka kalla shine wani abu ne wanda yake bai taɓa faruwa ba tarihin Najeriya akan abin da ya shafi Aliko Dangote so saboda haka wannan wani abu ne wanda muke kallon akwai wani abu a ƙasa wanda yake sun binciko sun kuma gano shi sun kuma fahimta shi yasa suke son su yi wani bincike a kai to amma kuma abin da in ka kalla kuma a idanun duniya kamar zai kawo mashi na ƙasu a ƙasashen duniya a matsayin shi wanda yake sanannen mutum wanda yake kuma hashtagin ɗan kasuwa ne so kaga wani abu ne wanda yake muna ganin cewa zai dan kawo mashi na ƙasu a kan harkokinsa musamman abin da duniya take yaki da shi abin da ya shafi cin hanci da rashawa wataƙila muna kyautata zaton akwai alamun haka na abin da ya shafi harkokin cin hanci da rashawa
wata majiya da ba ta so na amince sunanta ta bayyana cewa hukumar JFCC ta bi ta gabatarwa kamfanin Dangote buƙatar samun wasu takardu na bayanan hada-hadar kuɗi kuma takardun da kamfanin na Dangote ke shirin mikawa hukumar JFCC kafin wannan samame da suka kai yau din nan ka yanzu dai duk kokarin da nayi domin jin ta bakin kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale ya citara inda wayarsa ba ta shiga shi ba a bangaren sa mai magana da yawun kamfanin Dangote Mr. Anthony Chijeni wayarsa ba ta shiga duk da sakon karta kwana da na tura masa hashakin dan kasuwar na Najeriya wanda ke zama mafi arziki a nahiyar Afirka ya kasance daya daga cikin jigajigan hada-hadar kasuwancin Najeriya wanda yana gab da kaddamar da wani katafaren matatan man fetur da zai fara tace man fetur a cikin gida Najeriya matakin da kuma gwamnatin Najeriya na da da kuma na yanzu ke yabawa da shi matuka babangida jibrin murya Amurka daga Najeriya